Tsohon shugaban Najeriya Dr. Goodluck Ebele Jonathan yayi wata ganawa ta sirri da tsofaffin shugabannin kasar nan General Ibrahim Badamasi Babangida da kuma General Abdulsalam Abubakar a birnin Minna. Ganawar dai na zuwa ne a daidai lokacin da babban zaben shekara ta 2023 ke kara gabatowa a Najeriya. Kodayake dai tsofaffin shugabannin wato General Babangida da kuma General Abdulsalam ba su ce ma manema labarai komai ba akan wannan ganawa. To amma Dr. Goodluck Jonathan ya shaidawa manema labarai cewa ya zo Minna ne domin gaisuwa ga tsofaffin shugabannin, sannan ya yi amfani da wannan dama wajen yin kira ga 'yan Najeriya da su zaɓi mutumin da Najeriyar ce a gabansa a lokacin babban zaben na shekarar baɗi mai zuwa. Kamar yadda ya ƙarin bayani,
we all wish our country well, especially for the young people. The elections are coming, they have to select the person you believe.
Yace dukkaninmu muna yi ma ƙasarmu fatan alheri, musamman ma matasanmu. Zaɓe yana zuwa kuma ya zama wajibi mu zaɓi wanda zai mana shugabanci na gari, mutumin da Najeriyar ce a gabansa, ba wai buƙatar sa ba kawai.
Somebody that will pick the interest of all of us.
To tuni dai masu sharhi akan lamuran siyasa suka fara fashin baki akan waɗannan kalamai na Goodluck Jonathan, wanda jigo ne a babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya. Malam Kabiru Abubakar mai jama'a na ɗaya daga cikinsu.
Magana ta gaskiya, kamar yadda ya yi bayani, kaga shi dai tsohon shugaba ne. Ana iya cewa ya taɓa ya ji yadda abu yake. Don yanzu magana ta gaskiya, magana ta Allah, shi ne muna neman shugaba ne wanda yake ƙasa tana gaban shi, ba wanda zai hau ya ce ya raya kanshi ba. Mafi yawancin waɗanda suke siyasa suna ƙoƙarin mayar da tukuici ne ga waɗanda suka taya su neman jama'a. Ba ainihin jama'an ba gaba ɗaya. To kaga a matsayin shi na shugaba wanda yake ya riƙe ya gani, kaga shi ma zai yi tunanin cewa in fa ya taɓa yin wannan kuskuren, wannan dama ne na ya bada shawara a gyara. To kuma magana ta gaskiya shi ne, kamar yadda ya faɗi ɗin, ni kaina ina goyon bayan shi. Najeriya tana buƙatar wanda zai fitar mata da kitse ne a wuta.
A yanzu haka dai gidajen waɗannan tsofaffin shugabanni da ke saman tsaunin birnin Minna na ci gaba da samun ziyarar manya-manyan baƙin 'yan siyasa da masu sharhin ke alakantawa da babban zaɓen na baɗi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Minna a Najeriya.